akwai sunan lil jiyar wato karamin jiyar kenan the childish akwai barayi a Lagos akwai barayi a Kano akwai barayi a Bauchi akwai barayi a Jos fa akwai sai dai na Abuja sun fiyewa kawai akwai barayi a Yola akwai barayi a Minna akwai barayi a Gombe akwai barayi a Borno akwai sai dai na Abuja sun fiyewa kawai daɗin shan gwace ai malanka nemo ƴar lude yi in shinkafa ne malanka koma ka ɗau cokali ai waƙa ba faɗa bane mai he da su bindiga zaka gansu da babban riga da kuɗaɗenmu su bamu wiwi mu sha su ce mu je mu yi rayon in kai magama dole ne don gaye ya yi zion ga yaransu America suna ta faman lecho in muka yi magana sai su ce arziki necho to gashi shinkafa yanzu ba na talaka bane in muka yi magana su ce a cikin talauci in abun ta yi zafi sai su manna yar hukunci ka auri mata hudu dukansu ka ba su mota ga yara guda 18 duka da mota talaka ne a gidanka da tsintsiya da mofa har dafa kaji ake don a ba wa karnuka ai asalin canji shine wanda ke aljihunsu an bar tsohuwa da adashe da fasa asusu yan a caɓa da yan keke duk an takura masu ga barayin gwamnati a ko'ina lungu-lungu ba su harka a haske sai dai a can cikin duhu to yanzu mun gane wallahi masu gudu su gudu asorok ba na masu kuɗi ba ne har da mu ma na marayu ne da guragun da ba su yin noma ku gaya masu in na faso zan rusa Abuja ai ba faɗa ba ne amma ido na kan tayi ja kowa ya koma ƙarƙaransa ya fara yin gini don yanzu ba mu duba bishiya ko akwai biri da waƙa muke yaƙi don mu taimaki talaka in mun samu mu ba su don akwai halin sadaka akwai barayin siyasa amma ba kowa ba ne na san gaskiya yanzu kan aini ba wawa ba ne akwai masu gaskiya amma barayin sun fi yawa akwai barayi a Lagos akwai barayi a Kano akwai barayi a Bauchi akwai barayi a Jos fa akwai sai dai na Abuja sun fiyewa kawai akwai barayi a Yola akwai barayi a Minna akwai barayi a Gombe akwai barayi a Borno akwai sai dai na Abuja sun fiyewa kawai
sauran garin da bamu kira ba wai babu bane akwai su a ciki muna zuwa
Mix and Master by KDS.